yace inda mu aka saukan ma da mun doki wannan rana ranar sallah ce kenan babba aya ce kenan tana isharar cewa addini kenan ya kammala yanzu ba buƙatar wani abun kadi ai shine manzo Allah yake cewa ku taso mu tafi ku kalli yanda zan yi aikin hajji da umarata tana yiwa bazan ƙara gamuwa da ku ba daga wannan shekara to kuma isharorin da sai wada manzon Allah rasuwa zai da yawa ya hadu musu to wanda bai yi ba tunanin cewa manzon Allah zai rasu shine bimoci da aika Mu'az bin Jabal Yaman sai da ya taso ya raka shi har bayan gari kuma da yaje hija ma Mu'az tana yiwa in ka dawo sai duka kabari na kawai haka yace mishi kenan wannan ma gwada mishi yace kuma da ya dawo bai dawo ba sai da kabarin manzon Allah ya taro Mu'az ke yake cewa aka sawa yace wa unzilat yawm bushra lakum yace kuma a wannan ranar aka sabku aka sabkar da aya da take ma musulmai albishir ita ce al yawma akmaltu lakum dinakum shine kawo al yawma akmaltu lakum dinakum kina albishir ne ga mu ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma baiti na 9:95 wa mautu rayhana ba'da audihi yace kuma sai matar shi wanda muka gani shin ya arme ta ko rayhana ita mutu ta rasu bayan ya dawo daga hajji kenan wa mautu rayhana ba'da audihi bayan ya dawo da daga hajji wa tisu ishna muddatan min ba'dihi kuma sauran tara duka sun rayu dan lokaci bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki sake cewa matan manzo Allah su ne su tara kaga aka gama da wanda suka rasu sun tara tunda ga Rayhana ita ce ta 10 amma da manzo Allah dawo da hajjatul wada'a ta rasu kinan wanda manzo Allah ya bar su tara ne yace wa tisu ishna muddatan min ba'di su kuma guda tara duka sun rayu dan lokaci bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har yake ce musu wanda har manzo Allah yake ce musu wanda har yake ce musu wanda zatta fara rasuwa a cikin matana wanda ta yi kowa tsawon hannu wanda ta fara gamuwa da ni kina alaheri ita ce wadda ta yi kowa tsawon hannu suke cewa har muka kai muna daidaita hannun mu ga wacce ce ta yi shi kuma manzo Allah na nihin wadda ta yi kowa kyauta a cikinsu sai ya ce yawmal isnaini kenan abin da ya zo a abin ga hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba inda wannan hudubai wallahi duk wanda zai karanta ta da ka karanta ka san wanda wannan hudubai kamar hudubai za a ce kamar ba lokacin ta bane ba saboda abubuwan da ta doka kamar yanzu wannan duniya yanda aka duniya ta rikice ana durwa da lan wane ne da wane ne da wane ne da wane ne ana kawowa ana ganin wannan shine cigaba to ku duba hudubar da manzon Allah ya yi a hajjatul wada duka ta gane duk shirman da suke kawowa durwa da lan durwa da fam durwa duk gasina wannan hudubar ta manzon Allah gabaki ɗaya ta gama su gabaki ɗaya ta tuye su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake cewa tunda huduba ce yana hodi wasu ma wanda suke da murya suna hodi kuma can duk da babu wannan lasifika da sauransu amma zaka samu Allah hore ma mutanen murya yanzu kamar Abbas baban manzo Allah murya gare shi wanda in yayi kira daga nesa ma zaka danne shi ga Bilal shi ma in yayi zakane ko nan suna cewa akwai kahin a samu lasifika akwai wanda yake kiran sallah tun da gojen kasuwa hannun wajen zaka dinga jin wannan wani babba ne yake wadi yace wajen kasuwa yake kiran sallah amma har cikin gari za a dinga jin kiran sallah shi yana zawo kaga ba babu abin da ke amma Allah ya sa hali zaka samu mutum mai murya duk inda ya daga iya hodi wasu suna hodi in yace kaza wani ma sai ne mai ta sai manzo Allah yake ce musu ku saurara لعلي لا أدري فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا يتي كسورة على تنا يوادا غيو بذن قارة موادا كوبا وانا ورا ها أبدا كما تبس أبن يتبع سيتي يا أيها الناس متاني كسورة على إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام duka musu isame su ba jin
nike zo
yawa yace jininku da dukiyarku duka haramun ne musulmi haramun ne yace dukiyar dan uwan shi musulmi haramun ne zubar jinin dan uwan shi musulmi har zuwa ku game da Allah yace kamar yanda Allah haramta wannan rana a wannan garin a wannan watan kuma a wannan garin yace zaku game da Allah Allah zai tambaye ku gabaki daga akan ayyukanku yace duk wanda aka bashi amana ya maida ma dan uwan shi amanar shi duk abin da aka baka ka maida ma dan uwanka amana wannan haƙi ne akan ka ka maida ma dan uwanka kuma yace wa innar riba mawdu'un duka zance na riba duk abin da ya shafi riba duka gabaki dai musulunci ya ture shi kuma a wata ruwaya ta hudu bacci ayi riba Abbas dan uwan baban manzon Allah ko yace shi ya fara dora abin da ke riba to shi ma duka gabaki daya manzon Allah ya ture shi duk wanda wani jini a jahiliya an kashe mishi wani a jahiliya to manzon Allah ce duka jinin ya ture su yanzu babu komi babu kowa zai bin kowa komi an ture yace lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu ya ci gaba da ce musu fa inna shaytana kad ya'isa an yu'ba bi ardikum hazihi abadan shaytan daga yau shi kanshi ya yanke kamuna abota mishi a wannan yankin amma me zai sa tsankaninku adawa tsankaninku ku yi tsoron Allah kai shaytani yami ya rubiye ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa inna man nasi'u ziyaratun fil kufri ya kawo wannan watannin na harama ya jero su sai kuma ya ci gaba da cewa fa inna lakum ara nisa'ikum haqqan matan ku suna da haƙƙi akan ku kuma kuna da haƙƙi akan su manzo Allah ya jero wannan abubuwan diyawa wanda ya shahi ne a jumlace kinan hudu ba ce wanda ta shahi gabaki ɗayan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ziman duka abin da ya zo da shi ne ya kawo a cikin wannan hudu sai ce wa yawmul ismin kada yakina manzo Allah ya mutu ranar litinin to nan kafin mu zo mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hajji yana dawowa daga hajji rishin lahiya ta fara ta kama shi yace da rishin lahiya ta kama shi kafin ya fasa fita da gida yace sai ta da Abu Muwahhiba maulani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Muwahhiba sai ke cewa man Allah ya umarce ni in tahi in nema ma ɗan baki ɗan makwantai na baki in nema musu gawhara nan da har yanzu makwantan yana nan kuma yanzu waɗanda suka san wurin saboda tsoron mutane kar su je wannan kabarin wani ne duk sun sani waɗanda suka san wurin sun sani wannan kabarin Aisha ne wannan kabarin wani ne duk sabon manzon Allah kabarin su mafiya duka a baki kinki amma yanzu saboda siyasa ta Saudiya gudun mutane kasu doki kawar birnin wajen yin addu'a wajen wani da waye duka babu sunaye baka ma gane wannan kabarin wani ne amma wanda suka sani duka sun sani wannan kabarin wani ne wannan kabarin wani ne wannan kabarin wani ne wannan kabarin Aisha ne wannan kabarin wani duka suna yace manzo Allah ya ce ma Abu Muwahhiba Allah ya umurce ni in je in neman ma ɗan baki gawara yace sai ta yi muka tai tare da shi kenan shi da Abu Muwahhiba da manzo Allah ke zauwa kabarin makwantan sai ke cewa assalamu alaikum ya ahlul maqabir yahni alaikum ma asbahatum fihi mimma asbaha an-nas fihi yace wallahi barkakku da abin da kuke a cikin shi waye wagari da kai a cikin wannan abu saboda abin da zai tardo mutane yace akbalatil fitan ka gita in dailil muslim yace fitintunu sun fara tun karawa. Jinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamar cewa zai rasu fitina ta fara ta huwa. Yace yatubu awwalaha akhiruha awwalaha. Karshen fitina tana bin na farko. Al-akhiru sharru min al-ula. Fitina ta karshe ta yi ta farkon sharri. Haka manzo Allah yake faɗi ma wannan ɗan makwanti na baki. Sa'annan ya juyo wajen abun waye ba yake ce mishi wa inni utitu mafatihal khazainid dunya wal khuld fiha. Yace an bani zabi, an bani taska ta duniya, ki daina taska na duniya kuma in dawoma a cikin duniya summa aljanna, ko bayan nan aljanna. Fa khuyurtu baina zalika wal qa'i rabbi. Sai aka bani zabi, gashi a bani taska ta duniya kuma in dawoma a duniya, ko kuma zabi in game da Allah. Yace sai na zabi zaben game da Allah. Sai Abu Muhibba yake cewa manzon Allah, ai da ka doki gashi ne ga dukiya ta duniya kuma ka dawoma a ciki, da ka zabi wannan, manzon Allah ya zabi wancan cin. Kuma wannan shine alheri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ga fitintununa sun taho. Yace sun mastaghfar li ahli baqi, manzon Allah ya neman ma ɗan makwanta na baqi gafara, sannan ya dawo gida. Ina wata ruwaya da ya hutan Aisha da gudu take bin shi, taga ina zaya, taga ina zaya, in ta taro shi gashi nan a makwanta ya taimaka makwanta yana, to kuma ta tsaya ta ga me zai yi, ta ce da ya shiyo kuma na zabga da gudu na dawo gida na zo na kwanta. Da ya zo wanda ya gudu aya za a gane kina ya san daga ina take. Yace da manzo Allah ya dawo sai ji, nace mashi ai kaina ke ciwo. Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar tana cewa wara asa kaina yana min ciwo. Sai manzo Allah ke ce mata, bari dai ni ne zan ce wara asa hu, ni kaina ke min ciwo. Sai manzo Allah ke cewa, yake ce ma Aisha, inda kin mutu kahinni, da ni zan miki wanka, ni zan miki likawani, ni zan miki salla, ni zan miki wanka, kuma ni zan bar miki. Kaga magana ce a manzo Allah hudi mata kenan, inda ita ta riga shi mutuwa shi zai mata wanka, kenan shi ma inda ya riga ta mutuwa su ya kamata su. Aisha take cewa mu gano ba wannan magana ta manzo Allah ya bayan yaro su. Yace zamnawa amma manzo Allah wanka, ai lokaci ya doka aka rasa inda za a yi. Amma inda sun gano kiran da matan shi su mama su wa manzon Allah wanka, amma ya suka tsaya aka rasa wa zai ma manzon Allah wanka. Nan sai Aisha take ce mishi, ko inda ni ne kwa, inda kai ne, inda ni ce na rasu kwa. Yace kamar ina kallonka, an je an binne ni kuma ka zo kana tarewa da kai arme, kana tariya da matanka. Suka ce manzon Allah sai ya dariya shi kuma ta koma sani ba, ciwon ya kai mishi, manzo Allah ba zai iya hadi. Kenan daga nan ciwo sai ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi tsanani, har ya kai ya fasa hutawa, har ya fata zuwa sallah, ciwo ya yi tsanani. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fasa hutawa sallah, kenan bai iya hutawa, yanzu ya zo ya ma mutane ma sallah. Ana cikin wannan yanayin wata ran da ya samu sauki, sai aka hudo shi ya zo zamna kan mumbari yake bayani. Yake ce ma sahabban gabaki daya, wani bawa Allah ya bashi zabi, ya bashi zabin ya zamna a duniya ko kuma ya gamu da Allah. Yace bawan sai ya zabi abin da yake wajen Allah. Kaga magana ce hudu ko shine yace rubba muballagin awa min sami. So tari wanda aka hudi mishi magana ya hima wanda yake ne, kuma ba kowa ba zai gano magana in aka hude ta kai tsaye. Sai mai kai hankali yace Abubakar da ma ya ji manzon Allah ya ce wani bawa kawai sai fara kuka a wurin, kuma suka ce mutum ne mai taushin zuciya, ko sallah ya tsaya zaka ya fara kuka yana sallah. Da ya fara kuka masallacin ya doka kawai suka fara wannan kuji wannan tsohon, manzo Allah yana cewa wani bawa Allah ya bashi zabi kuma shi kuma yana cewa sai man Abu Bakar yake cewa fa dai na ka biya ba ina ya Rasulullah jama'a mutane suka fara wani sai yace ku bar Abu Bakar yace kowa ya dike kofar shi da take shigowa masallaci ku bar kofar Abu Bakar kadai yace daga nan muka gano Abu Bakar yayi kowa fahimta a cikin mi fahimtar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kinan manzo Allah na musu ishara cewa rasuwa zai yanzu lokacin da ya kasa hutawa mutane suna jira ya huto a yi sallah sai tambaya a sallar nasu mutane sun yi sallah su ce suna jiran ka dai ho sai ce a samu ruwa Allah sai an ɗauko ruwan an zuba mishi ko sai kasa tashi ki duba duk ƙarhin da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuzarin da aka bashi yanzu ga sallah ma bai iya tashi yawa mutane abin da ya kai mishi sai ta muru Abu Bakar falli sallibin nasu ku ce ma Abu Bakar ya ma mutane sallah aka nemi Abu Bakar kawai sai wanda ake ce mishi Abu Zama ko Abdullahi bin Zama kawai sai ta yi ma nan da manzo Allah ya ce amma ce ma Abu Bakar ya yi sallah Aisha ya ce ta yi ma manzo Allah Abu Bakar mutum ne mai taushin zuciya bai iya tsaya gaban mutane in dai ya tsaya kuka zai fara wallahi take cewa ta san manzo Allah me yake ni da wannan magana ku ce ma Abu Bakar ya yi sallah kenan wanda manzo Allah ya yarda ya ma mutane sallah zai ki yarda shugabance su akan harkar siyasa kenan shine shugaba tace na ji tsoron wallahi duk wanda ya amshi mulki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace sai mutane sun kyamace shi kuma wannan shine tsarin mulki duk wanda yazo bayan gwani sai yayi ni sai ya bakin jini wannan shugaban ne ya gyara mutane suna son su sai aka ture shi to duk wanda yazo sai yayi ni sai ya bakin jini wannan shine tsari tace wallahi ta sani da tace ma manzon Allah Abu Bakar bai iya ma mutane sallah tana so ne manzon Allah ya doke shugabanci ya ba wani kai ba babanta amma kuma kullun haka ake ai so ne suke a ba su samu shugabanci ita da Hafsa da Umar shi kuma duka ba haka bane ba tunda kun ga da bakin ta ce batta so manzon Allah ya ce Abu Bakar shine shugaba bayan shi nan ba a samu Abu Bakar ba sai Abdullahi bin Zama ya tura Umar shiga kai sallah Umar ya shiga yanzu Umar mutum ne mai murya shi ma daga nesa ba an kai ji ka san murya wannan Umar kawai da ya shiga ya fara karatu manzo Allah ya ji tunda masallacin da gidan Aisha a yanzu in ka ji kawai ka ce ka tanga ɗaya ne tunda yanzu in ka je kin rauda kin ga inda wajen limancin na manzo Allah tsankanin shi da inda kabarin yake kenan metrikin kadan ne kenan ko katanga guda ce manzo Allah ya ji kira a Umar da shi Umar sai ya ce musu ni nace Abu Bakar ya ma mutane sallah Umar yake ce ma ni ji nake kai Abdullahi bin Zama ji nake manzo Allah ne maka umurni ka zo a tura ni in sallah suka ce manzo Allah ya yi musu tsawa akan aka tura Abu Umar ya yi abin gaci na jagoranci sallah kenan saboda wata hikima ku ce ma Abu Bakar ya ma mutane sallah suka ce haka Abu Bakar ya zo zamna yana ma mutane sallah da aka ce mishi manzo Allah ya ce ka ma mutane sallah ya tattaro iya da wani gida a Suna wata kun wata abin gaci kun wata unguwa ce a garin Madina tana nisa da masallacin manzo Allah iya da gida anan sai kun kusan Madina kusan masallacin yake ma mutane sallah aka ce wata kusan ya kai wata 5 ko 6 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan jiya wata 5 ko 6 wanda gashi nan zai kawo duka cikin rishin lafiya yake sai da ya kai wallahi magana ma bai iya hadi da bakin shi ya ce amin kaza ko ina son kaza sai da komi ya kare mishi. To ya kai ana dokan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kai shi gidan wanci, washe gari a kai shi gidan wanci, ginin gida nawa za a kewaya da shi, gida tara, kuma mutum bai da lahiya. Suka ce hayya nemi matan nashi su bar mishi ya zauna a ɗakin Aisha, suka ba shi izini, a nan ake jiye shi. To nan duk wanda ya san Abbas wa yake ma uba yake ma manzo Allah ko da shi da Ali ibn Abi Talib da suka shigo suka ga manzo Allah, Abbas yake cewa wallahi na san mutuwa a cikin ɗiyan Abdul Muttalib daga na kalli dan famun in mutuwa ta zo mishi daga huskar shi ina ganewa. Sai ce ma Ali ibn Abi Talib manzo Allah bai tashi daga wannan ciwon yake, daga wannan ciwon ba zai tashi ba. Sai ce mu koma mu tambaye shi waye shugaba bayan shi, in muna da haƙƙi ku duba cai, in muna da haƙƙi mu tambaye shi, in muna da haƙƙi a ciki mu tambaye shi an ba. Sai ke ce mishi ka san manzo Allah bai san mai neman shugabanci, in yace ba zan yi ba ba naku bane, bai ce daga ni har kai haji ko kin babu wanda zai shugabancin ka bar zancen ba. Aka bar zance, yanzu manzo Allah yake cewa a kawo littafi ya rubuta, kuma suna cewa abinda zai rubuta shine wanda zai shugabanci ba shi. Sai dai yake cewa ku bari Allah ma da masu imani duka sun kiya sai Abubakar, kenan ba zai zabi kowa ba sai wa sai Abubakar, Allah ma haka yake so a zabi Abubakar. To ana cikin wannan yanayin shine yake cewa wa yawmal isnin kada yakina, ranar litinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbas ranar litinin manzo Allah ya rasu, a ahe shi ranar litinin kuma ya mutu ranar litinin. Yace is akmala thalatha wa sittina, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 63, wanda wannan 63 wai ba shi ba har maliman wanda suke da ilimin at-taura da su wanda suke da ilimin injil duka sun tabbatar da cewa annabin da zai zo zai shekara 63, kenan manzon Allah ya cika a shekara 63. Yace waddafu fi bait ibn Fisiddi, kuma inda aka binne manzo Allah a cikin a gidan ya Siddiq, gidan diya Abubakar, fi mawdi il wafati an tahqiqin, yace a wurin da manzo Allah ya mura sun, a inda ya rasu ana aka binne shi. To ranar rasuwar ranar litinin Abubakar yana ma mutane sallar asuba, sai manzo Allah bude ya shigo, suka ce wallahi kaga dai wata kusan 5 ko 6 bai da lahiya, duka hali duka harkicin sabban suke, amma rallitinin kin suka ga ya hutu ya ji sauki kenan. Suka ce fuskar shi kamar abin gakin wata yana haske ya hutu, da ya hutu kowa har a sallar su kusa sallan ma su cire ta, sallan ma ta lalace saboda horin ciki, kowa yana horin ciki, manzo Allah ya sauki a kare sallah, kowa yana gaida shi ana jin dadi. Suka ce shi ma abin da ya burge shi ya ga al'umma shi tana sallah ba Abubakar, kenan dai ba za a samu rikici na mi na siyasa, ba za a samu rikici na mi na shugabanci ba. Abubakar dai kare sallah ya ce ma manzo Allah tunda ya ji sauki zai ta yi unguwar shi, tunda unguwar ta shi a suna zai je can gidan shi, manzo Allah ce ta yi. Suka ce yana tahiya kawai da labari ya kai mishi, ai manzo Allah ya rasu. Abinda manzo Allah ya na karshe kamar yadda wannan ya kawo shi hadisi ya zo da shi, Abdurrahman dan Abubakar ya shigo gidan Aisha da aswaki, yana yin aswaki yana aswaki. Suka ce manzo Allah sai yake kallon aswakin, gashi wanda ya iya magana, amma yanzu maganan ma bai iya yi. Aisha take cewa da na kalli na ga iya ta kallon aswakin, yace ne mishi in amso maka suka ce ko na an bai iya cewa ko ya gida kanshi ta ce ta amsu aswakin ta gyara shi ta wanke shi ta wa manzo Allah ta ce yake kurkure bakin shi ban taba gani ba ya kurkure baki irin wannan da yake yana karewa ta ji yana cewa firrafigil a'la ya hodi su uku shikenan manzo Allah ya rasu Aisha take cewa manzo Allah ya rasu sankanin kirji na da cibiya ta kenan ta rike shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace wa muddatut tamriri khamsa shahrin wa qila bal sulusi wa khumsin fadri yace kuma mudda ta rishin lahiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine wata biyar wasu ce wata biyar da kwana shida ko kuma wasu ce wata uku da kwana goma ko kuma kumsu ya ce wata biyar da kwana shida kenan shine daidai wannan rishin lahiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fajiri kenan ka sani akan abin da ya shahi rishin lahiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya rasu kenan karshen baitin shine cewa tammatu urjuza mi iya fi zikri hali ashrafil bariya kenan daga wannan urjuza mi baiti dari wanda take bayani halin mafi girma mafi sharafi a cikin mutane a cikin halittun Allah yace sallallahu alaihi rabbi wa ala ashabihi wa alihi wa man tala sira da amincin Allah sabbata akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahaban shi kuma da ahadin shi kuma da duk wanda biyo bayan shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwar da yi Abubakar da yaji labarin ya rasu sai zo Madina ya shigo nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ma yaje dakin Aisha duba tabbas manzo Allah ya rasu to a nan wurin gabaki dai Madina ta rikici Umar yana duk wanda yace manzo Allah ya rasu wallahi sina cire mushi wuya manzo Allah bai rasu ba ya tafi kamar yanda annabi Musa ya tafi kuma dawowa zai mutane suna kuka mutun ya sawara yanda manzo sabai sai girma manzo Allah gabaki dai ana kuka gindin masallaci to Abubakar shi kadai ku duba shi kadai doki yaunin yace Umar yana tayi ko Abubakar ke cewa duk wanda ya kasance Allah ke bauta ma duk wanda manzo Allah ke bauta ma to manzo Allah ya rasu tabbatar da manzo Allah ya rasu wanda kuma Allah ke bauta ma ya tabbata da cewa Allah bai mutu ha abada kuma ya karanta musu amma Muhammadun illa rasulun arkalatu min qabli rusul afa in mata wa kutilan qalabtum ala aqabikum yace di yawa wannan aya suka ce kamar bu mutafa jinta ba sai wannan rana to yanzu manzo Allah tabbas ya rasu sai shirya binne manzo Allah ya za binne shi amma kwante za binne shi kun duwa manzo Abubakar da yake cewa manzo Allah ya ce annabawa inda suka rasu na ake binne su annabi Musa ma inda ya rasu ai suna cikin yawo a cikin sahara annabi Musa ya mutu inda ya rasu anan shi ma aka rami aka binne shi kenan annabi inda ya rasu anan ai za a binne shi a dakin Aisha aka binne shi to wani irin kabari zama manzo Allah irin wanda ake yi nan ko kuma lahadi irin da ake shakka ko kuma lahadi zama manzo Allah aka tura wanda zai yi da wanda yake yin shak irin nan kenan ayi uwa da biyako kuma da lahadi shi kuma ayi rami ne anan gabas kin ce ayi dan inda za a sa mutun kuma sai a sa barazina aka tura wanda ya fara zawa shine mai yin lahadi sai aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahadi to radde mutun ranar litinin ya rasu to a wannan ranar litinin mutanen Madina akwai wata sakifa akwai wata runwa ce mafiya suna zama a yi shawara a ciki sai suka taru ana da jagorancin Sa'ad bin Ubada to mu ne ɗan gari manzo Allah ya rasu kuma dole sai an nemi shugaba dama abinda ake yi mafi yawa ba abin nema shugaba sai an dora mu sai an dora sabon shugaba wannan sabon shugaban shi zai jagoranci binne wanda ya rasa saboda kare fitina daga goga suka taru da suka taru suna reunion kin za su dora shugaba sai akwai Ma'an bin Adi da Shida wani sahabi da Uwaimir su kuma ɗayan su ne shi sai suka gamu da Abu Bakar da Abu Ubaida kusan duka Madinai masallacin manzon Allah ta taru ɗan uwan manzon Allah suna sun zauna a gindin manzon Allah sun kewaye shi ɗan garin Madina suna can suna reunion kin su su kuma muhajirun suna masallaci inda aka wadi ma Abu Bakar da Abu Ubaida da Umar sai suka kama hanya suka tai wajen reunion kin yaya za a yi shugaba zan mu dora suka ce yace Umar yake cewa na tsara duk abin da zan faɗi amma naje Umar Abu Bakar yake ce mai shiru Abu Bakar ce shiru ko Abu Bakar dauki bayani to ku dai kun gano kusan yanayin yadda ake ciki kusan Larabawa da yawa wannan batan na Qurayshawa kamar sun yi karhi cikin Larabawa kuma dole mulki sai an dinga lura da irin wannan abubuwan kafin a dora shugaba kullun shugaba wanda mutane su yarda da shi kuma cikin waɗanda suke da karfi yanzu kaga Dauda ta Bani Umayya ba su yarda wanda uwar shi ba Balarawa bace bai hawo shugabanci ko man karhin shi in dai ma hiye shi ba Balarawa bace ba to ba ba shugabanci suna da wanda sun dace su hawo khalifanci kamar Maslama bin Abdul Malik babban komanda ne mayaki ne wanda ba a misalta shi amma da ke ma hiye shi ba Balarawa bace ba bai cikin wanda aka suka yi shugabanci haka Andalus to kuma Andalus yanayin yi sauya dake Andalus musulmai ne suka zauna ko kuma yanzu suka cudu da Turawa yanzu wannan dokan shugaba da doki wanda uwar shi Balaraba ce da doki wanda uwar shi El Islin garin ne Baturiya ce wanne hida cewa suka ce wanda uwar shi Baturiya ce El Islin garin su suka doki shi aka ba shugabanci kenan kullun zana lura da wanda yake da karfi ko wanda mutane za su bi shi wanda su gani wannan namu ne yace musu haka ne sai suka ce to yanda za a yi ku dora shugaba daga cikin ku mu ma mu dora shugaba daga cikin mu yace ya za a yi haka shugaba bi a lokaci guda yace bari dai mu ne shugabanni ku ne mataimaka kawai sai yace ai Abu Bakar yace ai ga Abu Ubaida ga Umar ku zabe daga ciki kaga in shi yake so shi zai dora kanshi ko yace ga Abu Ubaida ga Umar ku zabe daga ciki sai Umar yake cewa babu kana nan babu wanda zai shugabanci ko Umar ya ma Abu Bakar mu baya duka wanda suke wurin kowa ya ma Abu Bakar mu baya to nan zai su kawo mafi yawa wanda suke su kamba ma amin an yi ta rikici wajen sahabbai wajen dora Abu Bakar abu ne bai doki lokaci ba kawai kamar shafshaf an zo an yi bayani kawai suka dora Umar ya ce kai ne ya mashin baya duka waɗanda suke wurin dan Sa'ad bin Ubada ai shugaba ne na Ansar Sa'ad bin Ubada bai da lahiya iya kwance har sai da aka fara tattake shi ana ma Abu Bakar baya kina abin da yake gwadawa har Ansar kin gabaki dai ko ya ma mu Abu Bakar baya yanzu an yi Abu baya to kuma matsala an famu manzon Allah suna ina suna tare da manzon Allah kenan su ba ai ba ba a shawarce su wajen dora mu wajen dora shugaba to shi kuma wannan yanayi ne ya kawo bai yiwa in abin gani yanayi ne yau da kullum in za a dora shugaba su ma sai an kira su kuma ku ji kuma ku zo ku ba da ra'ayinku akan wa za a dora shugabanci amma su gusuna su kuma ga su canza su dora ko abin sai ya tabbata a can kuma aka dawo aka ce an dora shugaba shine shine Abubakar kuma ya tabbatar da babu wanda yi muharada hatta da wanda su gani suna cewa Ali bin Abi Talib kan bai yarda ba da dora Abubakar shi ma cewa wallahi babu wanda ya dace wa ba manzon Allah ya shugabanci umma in ba Abubakar yace abin da ya sanya mu ma muka ji haushi saboda mu ma muna da haƙƙi manzon Allah namu ne kinan wajen zabe mu ma ya kamata a doki ra'ayin mu wajen dora shugaba kuma abin ya tabbata kaga abinda Allah yake so shine Abubakar ya zamanto halifa ba manzon Allah kuma abinda musulmai suke so shine Abubakar ya zamanto halifa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ganawa muhimmancin dora Abubakar yanzu duk da aka yi ma manzon Allah rasu kusan garin da suka tsaya musulunci kadan ne bai huce Makka Madina Taif duka sauran kabilolin duka sun bar musulunci kuma wannan matsala ce babba wanda Abubakar shi zai fara wanda zai fara cin karo da ita duka an yarda wasu sun ce su annabawa ne kamar Muslimatul Kazzab banda shi akwai Talha Tulaiha sunan shi Tulaiha al-Asadi shi ma yace annabi ne bayan shi akwai Abul Aswad al-Ansi shi ma yace annabi ne kuma duka wannan a lokacin Abubakar kuma bayan shi manzo Allah da yazo kahin ya kwanta ya dora shugaban yaki zuwa wajen Sham Usama bin Zaid kuma an fara rubutawa mutane suna ta iya manzo Allah ba su tahi ba manzo Allah ya rasu to an dora Abubakar shugaba yanzu ne zai fara kuma an yi ridda kuma wa'incan manzo Allah ce su tahi yaki nan diyawa da sun sabanta suka yi ma Abubakar kawai kar su tahi su zamana su tsare Madina ya cire manzan Allah ya hudda su kuma ni zan mido su in ce wallahi ko matan manzan Allah za a zo a fara yaka wa'annan mayakan da manzan Allah ya ce sai sun tafi wallahi sun tafi kuma haka suka tafi ya ce duk wanda manzan Allah ya rubuta sunan shi ya ce a rubuta sunan shi sai ya tafi Usama bin Zaid yaro ne ko 25 kuma baki ne suka ce Abubakar ya ce mashi hau saman doki ya hau Abubakar ke jan dokin har ya kai shi bayan gari kuma ya nemi izini kawar mun Umar kadai saboda shawara sauran kowa ya kai kuma sai kama ne suka kai gane hikima gutatta su yanzu duk inda suka taka ana jira manzan Allah ya rasu Madina ta rikice kawai su gani ga mayakan manzan Allah sun huto yaki dan amma maki suke wannan wa irin mutane ne annabin su ya mutu kuma ba sarki ba annabin su ya mutu kuma su huto yaki wallahi suka je kenan manzan Allah yana nihin bari ya tsare Madina daga wannan bangaren kawai wanda ya kawo ma Madina hari daga wannan bangaren kenan da suka huta kenan yanzu kowa ya tsorata duk wanda yake tunanin kawo ma Madina hari daga yankin Sham zuwa Hausa kuma da suka dawo waɗanda suka dawo su ne Abubakar ya rarraba su yaƙar duk wanda suka yi ridda nan ma wajen yaƙar wanda suka yi ridda hidda suka aka yi tarkici Umar yana cewa wanda ya ce la ilaha illallah ba ya kai shi Abubakar ya ce to za ka shi duk wanda matarmin raƙumi yake ba manzon Allah yanzu da Nahu ya ce bai badawa Allah sai na yake shi duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yake shi duk wanda ya ce kaza sai ya yake shi nan menene mafhumi yake so ya tabbatar mafhumi na daula kullun daula ta tabbata shine abinda musulunci yake bukata ana iya barin kowa kama gaban shi kowa yayi kaza kowa ya tai kaza wanda yace shi bai bada zakka yaje kai sallah ana iya barin kowa amma haduwa musulman gabaki ɗaya su hadu su isar da sakon Allah yace wannan shine maksar babba na shari'a musulunci da take so ta bukata kenan duk dalilin haka dan cima wannan burin kenan kowa ana iya amido shi ya zama galashin daula shine Abubakar ya gani kuma aka yake duk wanda ya ridda kowa aka yake shi har wanda ya zamanto wannan Muslimatul Kazzab shi ma aka tafi a kai shi to da iya yakin shi shi ya kawo tunda yana mayaka akalla mutum 40,000 kuma sun kewaye kansu a cikin wata garka ana ta yi akasa shiga ma wannan garkai yanda kake gani kama a filin wani sahabin ya ce wannan garkuwa da ake sawa ta hannu ya ce kawo a duka a gaggama a wurga shi sai gama mutane da yawa aka wurga shi katangai ya duru duka wanda suke tsaron ko he da kashe su mutum guda duka ya kashe su gabaki daya kuma ya bude kowa to haka samu aka shigo dan ayakin sahabban da aka kashe kuma ba sahabbai ba wanda suka hadace Qur'ani yawa gare su duka ayakin nan aka kashe su kenan mun kare wannan kamin da gaugawa ya ce wa yawmul isnin kada yaqina sanza Allah ranar litinin ya mutu wanda tabbasi ne jinsu kamala 63 lokacin da ya gama shekara 63 wadda fun fi baiti ibnu tasiddi kuma an binne shi a gidan Aisha kenan ya Abubakar fi maulidil wafat wurin da ya mutu an tahqiqin kenan da tabbaci wa muddatut tamridi kuma inshi lahiya ko kuma jiyan shi muddat da aka yi mishi jiya kenan tamridi jiya kenan khamsan shahrin kenan wata 5 wa gida ban su da suka ce wata 3 ne wal khumsu kenan wata 3 da kwana 10 ko kuma wata 5 da kwana 6 yace fadri ka sani kenan wannan shine sai kawo na ƙarshe yace watan mata urjuza ne iya fi zikir hali ashrafin bariya kenan daga nan wannan littafin urjuza ta kare wanda kike bayani halin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa alihi wa man sala dan lokaci ne sa kenan sauran bayanin ko kuma abin da za a sa na gaba sati ne za a sha Allah sallallahu alaihi wa sallam.